Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la tajriba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta nisa a jamhuriyar Niger, ɗaya daga cikin shugaban manoma a ƙasar ya yi wa wakilin Haruna Mamman Bako ƙarin bayani kan yadda harkokin noma ke ciki a daidai wannan lokaci a ƙasar. Niger dai na fama da tsadar rayuwa sanadiyyar juyin mulkin da sojoji suka yi, ko da yake wasu na ganin tun gabanin juyin mulkin na soja kayan masarufi suka yi tashin goron zabi a faɗin ƙasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, bakon namu ya fara gabatar mana da kansa kamar haka.
Ni sunana Adamu Abdu nake, shugaban manoma na gandaren Kwanni.
To gashi mun shigo cikin lokaci na damana, kuma abubuwa sun kankama a cikin wannan ƙasa, muna yi musanya sha'anin noma ka tafiya yanzu.
To lalle dai ga hali yanzu kam, noma dai ga irin taken da mun ga dauko Allah ya so, mun ga abin kan yana tafiya irin dai wanda muka bukata, tunda insha Allah ga ganin alama dai, indai Allah ya yarda da dai abinci ya taso insha Allah, in Allah ka mana shi lahiya ko ana samu insha Allah.
To amma ana ganin har yanzu da mana ana ganin ta gata nan, muna ganin kankana ce, ana ganin kamar kar'ata yalla ko akwai makara gare ta.
A'a, to mu dai ga matsayin muna manoma ga halin da muka gani dai ba magana makara aka ba, ai sai dai na abu in Allah ya tashi sabkar sa'aya dai kan baka yanke hujja. Amma dai maganin makara wanga damuna ba a ci ta makara insha Allah, tunda yanzu ha cikin utu na mu cike nan, kaga utu September October, kaga in Allah ya so dai duci maka da za ta kai ta kai.
Kuma zoke yanzu ita damuna babu wata shakka kamar na wannan curu wuta gare ta, ba ku samu wata kururuwa na cewa ga wata matsala ga damuna ba.
A to dai lalle damuna dai hali yanzu dai sai dai abu guda zance ma in ka komo wajen tudunni, karkara ta wajen tudunni, to ita kam gaskiya an dan samu tangarda, saboda shi tudu ga shimkar da aka mai, inda an ka samu irin wannan harin na biyu ba su yi karfi ba, to sallaci ya shi kai daga baya in ka shimka ba abin a zuwa gani. To da haka kenan shi wajen tudunni kam gaskiya an samu rangwame, saboda shimkar dai an yi ta amma ba ta tafiya inda bisa tudu na ga halin da yanzu.
Tudu rere inda adda rere ke.
Rere hawa inda duk an ka ce ma rere yana da yi. To da an yi hadari guda biyu ba a samu dacewa da damunar shi ba. To ta uku ko an dace da damunar dai sai ka iska ba ta hasi. Sai dai a wakalta dai amma dai ba a samu da aka so gaskiya.
To manoma musamman irin wannan yanayi da ake ciki na abinci ya yi tsada sosai. To ya manoma ke kokarin tafiya da sha'anin aiki na noma, musamman tunda sai mutum kai makanka tattala abinci, kuma in ka doki an aiki kai musu tattala abinci, kuma alhali gashi tiyoyi abubuwa sun yi tsada.
To lalle dai in ka ce manoma kam gaskiya game da shekarar bana ƙaryan halina ma kai ana aiki. Shi magana ɗaukar 'yan noma ka aje ta, don duk wanda kaga shi na ɗaukar 'yan noma to sai yanki ma sai dai guda, saboda tsadar abincin ga maganar ka samu ka sayi abin da aka daka ma ɗiyanka na kenan, abincin iyalinka kaka magana ba maganar ma kuɗin ka samu ka ɗau mutane ba, sai dai in ka samu abin da ka ba iyalinka an kai ma iyalinka abincin su ta yi daji daidai za su ƙoƙari su. Amma maganar noma ko a ɗau mutane dai to ban sha ba a ɗauka ga halin shekarar bana amma guda na.
Ana iya cewa wannan yanayi da ƙasarmu ta shiga tun lokacin da aka yi wannan lamari na juyin mulki, waɗansu na ce ai bai shahi mazamna karkara ba, bai shahi manoma ba, ana iya cewa ba haka maganar take ba tun daga abinci ya ci.
To shi dai mu dai kamar namu gani dai kamar ka san shekara ga dai zakwana ta yi. Ko ba gaskiya ba ce, a duk abincin dai yanda wagga ta samu ta kuda tanga gaskiya mu ba mu taɓa sayan tsaba ga tsadarta ba irin ga shekarar gabanta bana. Kenan ko da kuda ta zazzaka lalle tsadar abinci akwai shi. Kenan wagga kuda ta ba a ciya ba ta ɗan ƙara ba, amma dai tsadar shekara ta tattauda abinta.
To yanzu ni an mahita ga manoma tunda gashi yanzu ne damana ke tasowa ba kai ga sabon abinci ba ga abinci yayi tsada ni amma hita
to gaskiya manoma kam nace ma Haruna ƙarin hali na su kai
kajin kajin
wallahi kajin kajin na tunda wani gaskiya ko kari bai kuma suka taya dan dai su samu shi wadannan noman nan shi magana abinci wallahi wani baka san wanda shika kwana da gida ne buga halin yanzu sai dai Allah ya sauka
amma wallahi wajen aiki akwai wahala kenan shekara
ana kuma magana wahala Haruna tunda wani ce ma wani sai shi ta bai ci komai ba shi zo dai kuma ƙarin hali shi sai yayi wadannan noman nan shi tau kuma garshen ta wani dai kai sai ya baka tausayi wallahi
to ya kake ganin makoman noman tun daga an shiga wanga hali
ah to noma shi ne ce ma kamar dai shekara ga ta bana dai dire gurgurun alamar da gare ta muna sa ran dai in Allah ya so dai in dai ba tudin nan bare da nace ma to insha Allah in dai Allah ya kai mana abincin ga lahiya ana samu
amma sai dai mutu yayi hankurin wahala tun da babu wani bi ko abin da zaka dan motsa lidde ka sha ka tai zuwa ka kama aiki
to nace ma dole na nagidaci ga hali yanzu wallahi da hankuri na dole na zai tunda ba yanda zashi kuma bai zama na bari aiki ba kaga da ƙarin hali dai da yunwa shi dai dole sai ya zo ya yi da aikin nan saboda dai ya san sai aikin ya kaina zai dan walwaliya
masu sauraro anan zamu dasa ya cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku yadda farashin kayan abinci yake a Niger yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman birnin Kwanni Adamu Abdu kuma wakil mu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako sai kuma Julie Ladies Creation da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kar mu wanda ba shi ne ta da mu sanda ne arzikin mu shi ne uwa